Bibi ne fait le meilleur.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki muka sake da muku da wannan shirin na daren yau Asabar 31 ko kuma na ce ranar karshe a wannan wata na Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin za a ji cewa shugaban Majalisar Dinkin Duniya yayi kira ga al'ummar duniya da saka zaman lafiya a dukkan abin da za su yi a sakonsa na sabon shekara. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo mana labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya daga Murtala Tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta gudanar da wani taro da jami'an kasar China domin tattaunawa kan karuwar kamuwa da cutar COVID-19, inda ta kira gare su da su rika bayyana kididdiga ta hakika ta yadda wasu kasashe za su iya daukar matakan da suka kamata. Karin yaduwar cutar a China ya kara haifar da damuwa a fadin duniya da kuma ayar tambaya akan kididdigar da take bayyanawa, inda ake ganin alƙaluma kalilan na masu kamuwa da cutar da waɗanda suke mutuwa, duk kuwa da cika da batsewa da asibitoci da wuraren ajigawar waki suke yi. Tattaunawar ta biyo ne bayan shugaban WHO Adhanom Ghebreyesus ya kira ga Beijing da ta ƙara azama kan yanayin annobar a ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a a duniya. Hukumar ta lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an shirya taron ne domin samun ƙarin bayanai akan yanayin annobar da kuma samar da ƙarin ƙwararru da tallafin hukumar. Ta ce jami'ai daga hukumar kiwon lafiya ta ƙasar China da hukumar kula da yaduwar cutuka sun yi wa hukumar ta WHO bayani akan matakan da China ke ɗauka kan annobar da kula da nauyin cutar da rigakafi da kula da masu cutar a asibitoci da sadarwa da bincike da kuma samar da ci gaba. Papa Roma Emeritus Benedict na 16, wanda ya jagoranci majami'ar Katolika na tsawon shekaru 8 kafin ya zama Papa Roma na farko da ya yi murabus a cikin ƙarni 6, ya rasu a yau Asabar yana da shekaru 95 a duniya. Rasuwar ta Benedict ta biyo ne bayan wani kira da Papa Roma Francis ya yi na yin addu'a ga wanda ya gada, a yayin da Fadar Vatican ta bada sanarwar cewa rashin lafiyar Papa Roma ta yi tsanani sakamakon yawan shekaru. A lokacin da ya bada sanarwar da ta girgiza duniya a shekara ta 2013 ta cewa zai yi murabus, Benedict ya ce bai da sauran wani karfin jiki da zai iya ci gaba da jagoranci a matsayin Papa Roma. Yakan jima bai fito bainar jama'a ba a lokacin da ya yi murabus. Yana mai sadaukar da shekarunsa na ƙarshe kan addu'o'i da sulhuntawa a yayin da yake zaune a wani gida da ke fadar ta Vatican. A cikin wata wasiƙa da ya aike wa jaridar Corriere della ta ƙasar Italiya a shekara ta 2018, Benedict ya bayyana yadda yake fama da rashin ƙarfin jiki. Yana mai cewa yana nufatar shiga aikin haji na cikin gida. Ƙasar Australia na shirye-shiryen gudanar da bukukuwan jajibirin sabuwar shekara na farko ba tare da dokokin kulle ba a cikin shekaru biyu na annobar COVID-19, inda ake sa ran jama'a masu biki sama da miliyan 1 za su yi tururuwa zuwa gaban tashar jiragen ruwan Sydney domin kallon wasan wuta. Sydney na ɗaya daga cikin manyan biranen duniya da ke bikin zuwan sabuwar shekara, suna kuma jan hankalin makallata talabijin a faɗin duniya a yayin da ake kirga sauran lokacin zuwan sabuwar shekara, kana kuma da wasannin wuta daban-daban. Wannan jajibirin sabuwar shekara muna cewa Sydney ta dawo kamar da, a yayin da za mu soma bukukuwa a faɗin duniya mu kuma ƙayatar da zuwan sabuwar shekara, in ji Clover Moore, magajin garin birnin na Sydney. Dokokin kulle a ƙarshen shekara ta 2020 da kuma yawan yaduwar samfurin Omicron na cutar a ƙarshen shekara ta 2021 ya haifar da saka dokokin hana zirga-zirga da bukukuwa. To sai dai kuma an ɗage dokokin hana bukukuwa a wannan shekara a Australia kamar wasu ƙasashe da dama a faɗin duniya. An kuma sake buɗe kan iyakokin ƙasar, aka kuma ɗage dokokin ba da tazara. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin Iran ta amince da ɗaukaka ƙarar wani mai zanga-zanga da aka yanke wa hukuncin kisa saboda samun sa da laifin lalata kayan gwamnati a lokacin zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati, inda ta sake mai da shari'ar sa domin sake dubawa. A cewar ma'aikatar shari'a, a yau Asabar an kama Nur Muhammad Zahid, mai shekaru 25, a ranar 4 ga watan Oktoba. Aka kuma yanke masa hukuncin kisa bayan watanni 2 bisa cajin sa da daura damarar yaki da Ubangiji, saboda yayi kokarin karya wani shingen tsaro dake kan titi a Tehran da kuma bankawa wani kondon shara wuta. Ya musanta zarge-zargen da ake yi masa, yana cewa an tilasta masa karba aikata laifi wanda yasa ya shiga yajin cin abinci na tsawon makonni 2. Tuni da irin tazartar da hukuncin kisa kan mutane 2 dake da hannu a tarzomar da ta barke a cikin watan Satumba bayan mutuwar matashiya Mahsa Amini a hannun jami'an tsaro, wanda yan sandan tarbiyya da tabbatar da bin dokokin saka tufafi na Iran suka kama. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce hukumomin Iran na neman yanke hukuncin kisa kan wasu mutane 26 a abinda hukumar ta bayyana a matsayin cin zarafi da tsoratar da masu zanga-zanga. Shugaban ƙasar Brazil mai barin gado Jair Bolsonaro ya sauka a Florida a jiya Juma'a bayan wani jawabi mai sosa rai da ya yi wa magoya bayansa ƙasa da kwanaki 2 kafin abokin hamayyarsa Luiz Inácio Lula da Silva ya haye kan karagar mulki. Wani jirgin saman gwamnatin Brazil ya sauka a birnin Orlando na jihar Florida a jiya Juma'a, kamar yadda shafin tantance jiragen sama na yanar gizo ya nuna. Duk da yake a hukumance ba tantance wurin da Bolsonaro zai sauka ba, amma jami'an tsaron Satumi suka isa Florida. Ficewar Bolsonaro daga Brazil ta biyo ne bayan ya yi tunana ta cewa ba zai miƙa kundin shugaban ƙasa ga Lula ba a bikin rantsar da shugaban ƙasar da za a gudanar a gobe Lahadi, wanda ya saba wa al'adar ƙasar Brazil. Haka kuma yana iya fuskantar barazanar gurfanar da shi a gaban shari'a idan ya ci gaba da zama a Brazil bayan ƙarewar rigar kariyarsa idan Lula ya karɓi ragamar mulki. Mataimakin shugaban ƙasa Hamilton Mourão shine a yanzu yake zama muƙaddashin shugaban ƙasa bayan Bolsonaro ya bar ƙasar, a cewar ofishinsa. To amma kuma Mourão ba zai hannunta ragamar mulki ga Lula ba, kamar yadda wani jami'i ya bayyana. Yana mai bayyana shakku akan wanda zai gudanar da bikin na miƙa mulki.
Martala Faruk Sanyin ke nan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yayin da tsohuwar shekara ke miƙa maga sabuwa, shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya nemi dukkan mazauna wannan duniya da muke ciki da saka zaman lafiya a harsunansu da dukkan abin da za su aikata a cikin shekara mai zuwa ta 2023. Kowace sabuwar shekara lokaci ne na sake salo da sabon fata, kuma lokaci ne na waiwaye domin tabbatar da cewa komai ya tafi daidai fiye da shekarar da aka baro. Da yake tunawa da wasu abubuwan da suka faru a shekarar 2022, shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya lura da manyan abubuwa marasa daɗi da suka faru. A jawabinsa na sabuwar shekara, ya ce miliyoyin mutane a faɗin duniya sun ma shafa barbaɗin tsohuwar shekarar. Ya ce suna shirin fuskantar wata sabuwar rana mai cike da alheri gaba.
From Ukraine to Afghanistan to the Democratic Republic of the Congo and beyond, people left the ruins of their homes and lives in search of something better. Around the world.
Daga Ukraine zuwa Afghanistan zuwa Jamhuriyar Demokratiyyar Congo da sauransu, mutane sun bar rugujin gidajensu da rayuwarsu don neman wani abu mafi kyau. A duk faɗin duniya, ɗari suna gudun hijira, suna tsere wa yaƙe-yaƙe da gobarar daji da fari da talauci da kuma yunwa. A shekarar 2023, muna buƙatar zaman lafiya yanzu fiye da kowane lokaci a baya.
In 2023 we need peace now more than ever.
Yace za a iya kawo ƙarshen rikice-rikice, kuma za a iya tabbatar da zaman lafiya ta hanyar tattaunawa. Yace za a iya cimma duniya mai ɗorewa ta hanyar samar da muhalli mai kyau. Ya yi kira ga zaman lafiya a cikin gida, don haka mata da 'yan mata su zauna cikin mutunci da aminci. Guterres ya ce zaman lafiya a kan tituna da al'umomi, da zaman lafiya a wuraren ibada da 'yanci da kalaman ƙyama, da cin zarafi ta yanar gizo sun dogara ne kan cikakkiyar 'yancin kare haƙƙin bil'adama. Babban kwamishinan hukumar kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya yi na'am da waɗancan ra'ayoyin. Ya ce za a tabbatar da siffar sabuwar shekarar ta hanyar ayyuka da kuma matakan da mutane suka ɗauka a baya. Fatansa na shekara mai zuwa in ji shi, shi ne mutane su gudanar da rayuwarsu cikin kyautatuwa, tausayi, haɗin kai da kare haƙƙin ɗan Adam.
We must ensure women's rights, for example, are respected at home and in.
Dole ne mu tabbatar da ƴancin mata, alal misali ana mutunta su a gida a kuma cikin jama'a. Cewa mata da ƴan mata suna da cikakken daidaito da ƴanci daga wariya. Dole ne mu buɗe idanuwan yaranmu da kurakuran da suka yi a baya. Za mu iya zaburar da su, su rubuta labarinsu da haɗin kai tare da sanya musu ƙudurin samar da ingantacciyar rayuwa. A shekarar 2023 ne za a yi bikin cika shekaru 75 da samar da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta duniya. Babban saƙon da ke cikin wannan takarda cewa ba za a iya samun ci gaba da zaman lafiya ba tare da ƴancin ɗan Adam ba. Yana da muhimmanci yanzu kamar yadda yake a cikin 1948. Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya TWOC ya yi kira ga dukkan ƙasashe da al'ummomi da su yi ƙoƙarin ganin duniya ta ƙara daraja da samar da duniya da ake mutunta haƙƙin kowa. Fassarar rahoton Lisa Skin kenan daga muryar Amurka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafukan mu na sada zumunta. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan faifan. Lokacin da za mu koma gefe guda, mu baiwa filin amsoshin tambayoyin kuri.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin kuri. Kamar yadda aka sani, yau ce Asabar ta ƙarshe ta shekara ta 2022. Don haka za mu ɗan kawo muku bitar wasu daga cikin ansoshin tambayoyin da kuka ji kamar haka.
Zuwa ga filin ansoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah, ina so ku yi min ƙarin bayani game da cutar ƙyandan biri kuma me ke kawo ta. Mai tambaya Malam Ango, malamin makaranta Yawuri. Za kuma a ji ansar tambayar Sani Ali daga Bauchi, mai son jin takaitaccen tarihin masarautar Rano ta jihar Kano. Ku bari mu fara da tambaya kan ƙyandar biri ko monkeypox a Turance. Idan mai tambaya Malam Ango, malamin makaranta, na tare da mu, ga Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da ansar da ya baka.
Jama'a assalamu alaikum, wannan tambaya da Malam Ango malamin makaranta ya wuri yayi kan wannan cutar da aka gani a wayansu kasashe ta kendabri, mai tambaya ce mai muhimmanci saboda yanayin yaduwar cutar yanzu da ake gani a kasashen da ba a saba ganin wannan cutar ba. Ita dai wannan cuta ta kendabri wacce ake kira a turanci monkeypox, an fara ganin ta ne a tsakanin wayansu birrai da aka keɓance domin yin bincike a wani ɗakin bincike da ke birnin Copenhagen na ƙasar Denmark a kimanin 1959. Bayan ɓallar wannan cutar a birran da ake keɓance don bincike, ta haka ta samo asalin sunanta da ake kiranta kendabri. Ita kwayar cutar virus din da ke kawo wannan cuta ta kendabri ta yi kama da kwayar virus da ke kawo cutar agana ko irani, wacce take kawo cin zanzana, amma yanzu an kawo da wannan cutar a bayan ƙasa, ba a ganin mutane dauke da wannan cutar sakamakon rigakafi da aka dinga yi a can baya. Wannan cutar ta kendabri ta fara bulla a mutane ne a kasar Democratic Republic of Congo, ko kuma a ce Congo Kinshasa, a kimanin 1970, inda cutar ta bulla a wani yaro dan wata 9.
Bai yiwuwa ba a mance da wannan ba. Assalamu alaikum muryar Amurka, so nake a yi min karin haske kan man da jirgin sama ke amfani da shi. Wai shi menene bambancin shi da man fetur ko iskar gas, ko ya ake haƙo shi? Mai tambaya Ado Turaki Askira, jihar Barnan, Najeriya. Sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa, wai dan Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki, kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu? Idan an tuna, mai tambayar shine Alhatu Manjus Gobir Samaru, bus stop Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan man jirgin sama. Idan Ado Turaki Askira na tare da mu, ga ansar da wakilin muryar Amurka mana Mustafa Nasir Batsari ya samo daga shugaban kungiyar dalalan mai na depo din mu na jihar Niger, Najeriya, Alhaji Adamu Ahmad Erana, wanda ya ce,
man jirgin sama wani abu ne da ake samunsa a cikin mai shi kanshi, ko in ce a cikin crude oil. In an haƙo shi, ka san ana zuwa da shi refinery ne, in an kai shi refinery a yi refining, a tace a samu petrol, a kuma tace shi a samu diesel, a kuma tace shi a samu kananzir, sannan a tace kananzir kuma a samu man jirgi.
Okay, to shi man jirgi ba daban ake haƙo shi ba kenan?
Ha, duka a cikin crude ake samun shi, cikin crude ake samun shi, babu wani haƙo shi daban.
To meme bambancin shi da mai na mota?
Bambancin shi kenan, kaga shi yana da is lighter.
Okay, bai da nauyi.
Bai da nauyi, shi bai ma kai nauyin kananzir ba, tunda kaga sai an tace kananzir ne ake samun man shi. Shi yasa ake ce mishi aviation fuel, ko kuma a ce mishi aeroplane kero. Daga kananzir ne ake tace shi, sannan a samu wannan aviation fuel din.
Wato shi sai an cire kananzir daga cikin kananzir?
Daga cikin kananzir. Wanda in an cire kananzir, to a cikin kananzir din in ana so a tace, kuma shi za a tace yau a samu wannan man jirgin sama.
Wataƙila ma ba a mance da wannan ba.
Assalamu alaikum muryar Amurka, so nake a yi min ƙarin haske kan wutar daji da ke aukuwa a wasu yankunan ƙasashen Turai. Shin ko wannan wutar tana da alaƙa da yanayin zafi da ake ciki? Idan har akwai alaƙa, to me yasa wannan wutar ba a cika ganin ta ba a ƙasashenmu na Afirka, duk da yake cewa yanayin zafinmu ya fi na Turai? Mai tambaya Ado Turaki Askira, jihar Barnan, Najeriya. To idan Malam Ado Turaki Askira na tare da mu, ga kashi na ɗaya na ansar tambayarka kan gobarar dajin da aka fi yi a Turai. Wakilinmu na Adama, Muhammad Salisu Garba, ya samo maka ansar ne daga Farfesan Fannin Yanayi Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola, jihar Adamawan, Najeriya.
Bari dai in barku da Salisu da Farfisa.
Wannan wutan dajin da yake cin wa'ansu sassan duniya a yau lalle yana da alaka da zafi, karuwar zafin da ake fama da shi a yanzu din, wato temperature increase kenan, wanda waɗansu wurare sun sami ƙarin zafi yadda yake gudana a wurarensu a baya. To amma yana da kyau shi mai sauraro ya fahimta cewa yanayin duniya kowanne yana da irin nashi yanayin damina da kuma rani. Idan aka fahimci haka, shin a wani lokaci na damina ko na rani ne wannan wutan dajin yake ci? Ala misali, mu a Afirka muna da yanayin daminanmu wanda bangaren shekara damina ruwan sama kan sokowa, sannan bangare na sauran wurin lokuta kuma a cikin shekara ana samun rani babu ruwan sama. Wato mu muna da yanayi guda biyu a Afirka, akwai damina akwai kuma rani. To waɗansu wurare a duniya su kuma ya sha bamban da namu a Afirka, saboda alal misali kaman kasashen Amerika da kuma kasashen Turawa, wato Europe, su kuma nasu yanayin daminan su da ranin su ya sha bamban. A inda muke a Afirka muna da yanayin mu guda biyu, da damina da rani, su kuma suna da yanayin abunan nasu a shekara kusan kala hudu. Akwai yanayin damina, akwai yanayin rani, akwai kuma wani yanayin da kusan kamar za a ce daminan ne amma ba daminan bane, sannan kuma akwai wani yanayi kuma wanda kusan gabaki dayanta rani ne, kuma wanda yake tattare da sanyi mai tsanani mai matuka, wato ana ce winter, summer, autumn da kuma solstice a ilimin kimiyya kenan. Akwai kuma wani bangare kamar ta bangare su Asia, su kuma nasu yanayin daminan su kala daya ne tal.
Idan an tuna an ji wannan ma kan abubuwan da suka shafi azumi, kamar fa'idojin azumin, abubuwan da ya kamata mai azumi ya duƙufa wurin yi, mutanen da azumin ya wajaba a kansu, da fa'idar goman ƙarshe da dai sauransu. Idan ɗumbun masu tambayoyin na tare da mu, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri, da kashi na farko na ansoshinku.
To alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Da farko dai masu sauraron mu, kamar yadda aka sani, shi azumi yana da fa'idoji da yawa a addinance, kuma daga cikin fa'idojin sa shine, wato ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar, kamar yadda Abdullahi bin Umar Allah shi kara musu yadda ya rawaito da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa musulunci an gina shi ne akan ginshiki guda biyar, baya ga tauhidi, wato kadaita Allah da bauta, da kuma yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma bawan Allah, da tsaye da sallah, da bada zakka, da aikin hajji, da kuma azumin watan Ramadan. To kaga fa'idansa shine wanda duk ya yi shi, da farko dai ya cika umarnin Allah madaukakin sarki, kuma ya yi da'a. Sannan fa'idar, in ka duba a fannoni daban-daban a addinance, ibada ce wacce annabawa ma da suka gabaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, su ma Allah madaukakin sarki ya wajabta musu yin azumi daidai irin yadda suke yi, kamar yadda Allah ya tabbatar a cikin Alkur'ani mai girma, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun.
Daga cikin ansoshin tambayoyin da aka ji a shekara mai shudewa har da wannan,
ko yaya gurbatacciyar iska take? Naji masana sun yi hasashen cewa gurbatacciyar iskar za ta nika har sau 30 nan da shekarar 2030. Shin menene illar gurbatacciyar iskar ga bil'adama? To idan malam mai nasara Nasara Funtuwa na saurare, ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Professor Sadiq Futai na sashen ilimin geografiya a Jami'ar Modibo Adama da ke Yola, Adamawan Najeriya, wanda ya yi bayani ma Salisun kamar haka.
Da na fahimce shi, tambayoyinsa kashi biyu ne. Na farko, yana so ya sani yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a yanzu a duniya gabaki daya. Sannan na biyu kuma ya ce, to menene illan wannan iska wajen bil'adama? To wayannan ina ji su guda biyun nan ne abinda na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi. To zan so in fara da na farkon. Na farkon, masu ilimin suka ce yawan gurbataccen gurbataccen iskar da ake fitarwa a duniya gabaki daya yanzu ya tara ton trillion 52 duk duniya gabaki daya. So saboda haka idan ka duba abu ne mai yawa, saboda haka shugabannin duniya gabaki daya hankalin kowa ya tashi, kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yawa. Ina gani shine yasa yanzu a haka din bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gabaki daya inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iskan da ake fitarwa. A ƙarshe an tsaya da matsaya daya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskan da ake fitarwa din nan.
To abinda zamu iya kawo muku don tuna baya kenan, sai a ci gaba da kasancewa da mu a shekara mai kamawa don jin ansoshin tambayoyi iri-iri. Yanzu a madadin producer mu da kuma engineer mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri da kuma fatan za a shiga sabuwar shekara ta 2023 lafiya. Allah ya wadata mu da abubuwan alheri da ke ciki. Wassalam.
To a gaida Abban Laila, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
A ƙarshe dai shahararren dan wasan ƙasar Portugal Cristiano Ronaldo ya koma kungiyar Al-Nassr ta ƙasar Saudi Arabia akan kwantaragin da zai kai har shekara ta 2025. Ronaldo mai shekaru 37 ya kasance baya da kungiyar takalmi da tun bayan da Manchester United ta bada sanarwar raba gari da shi. Yayin da ake fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a Qatar, rahotanni sun bayyana cewa Ronaldo zai kasance dan wasan da ya fi kowa yawan albashi a tarihi, har sama da miliyan 117 a shekara. Kungiyar ta Al-Nassr da ta lashe gasar lig ta ajin kwararru ta Saudiya har sau tara ta bayyana cewa ta kafa babban tarihi na samun Ronaldo, wanda ta ce ba shakka zai karfafa wa yan wasa masu tasowa. A can baya dai an yi tare da radin komawar Ronaldo a wasu manyan kungiyoyin kwallon kafa na Turai, don sa'ada ya bayyana gajiyarsa da zama Manchester United. To sai dai kafin Al-Nassr, kungiyar Al-Ahli ta ƙasar Saudiya ce ta soma ta yin ɗaukar Ronaldo a kwantaragin kwan miliyan 305. To amma kuma ya ƙi amincewa da ta yin saboda a lokacin ya ce yana jin daɗin zamansa a United. To sai dai kuma dangantakarsa da United ɗin ta yi tsami ne a farkon watan da ya gabata na Nuwamba, bayan wata tattaunawa da ya yi da ɗan jarida Piers Morgan, wanda a ciki ya tattaki lamirin kungiyar da shugabanninta. Rahotanni daga ƙasar Faransa kuma na bayyana cewa shahararren ɗan wasan ƙasar Kylian Mbappe na tattara bagari da kungiyarsa ta PSG da yake taka leda ƙasar shekara ɗaya, bayan ya rattaba hannu akan sabon kwantaragin shekaru 3. A cewar rahotannin, ɗan wasan mai shekaru 24 ya sami takun saka da shugabancin kungiyar bisa zargin rashin cika alƙawuran da suka yi masa sa'ad da UEFA ta lida kwantaragin Real Madrid ta ƙasar Spain. Jaridar wasanni ta Sportskeeda ta rawaito cewa a yanzu Mbappe ya yanke shawarar barin kungiyar a ƙarshen wannan kakar wasanni, a yayin da kuma a shirye yake ya karbi karancin albashi ƙasa da wanda yake karba a kungiyar. Haka kuma Mbappe, wanda ya lashe lambar takalmin zinari a gasar cin kofin duniya da aka gudanar ta bana a Qatar, yana da ƙudurin samun ƙarin ci gaba a wani wajen, domin yana ganin ya sami dukkan nasarori a PSG. Rahotanni kuma na bayyana cewa har yanzu Real Madrid ɗin ce yake kan gaba wajen zawarcin ɗan wasan, duk kuwa da watsa musu ƙasa a ido da ya yi a can baya.
A gaishe ka. Yanzu dai ga murtalin ya dawo da labarai an mafa a takaici.
Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta gudanar da wani taro da jami'an ƙasar China domin tattaunawa kan ƙaruwar kamuwa da cutar COVID-19. Inda ta yi kira gare su da su riƙa bayyana ƙididdiga ta haƙiƙa ta yadda wasu ƙasashe za su iya ɗaukar matakan da suka kamata. Ƙara yaɗuwar cutar a China ya ƙara haifar da damuwa a faɗin duniya da kuma ayar tambaya akan ƙididdigar da take bayyanawa, inda ake ganin alƙaluma ƙalilan na masu kamuwa da cutar da waɗanda suke mutuwa, duk kuwa da cika da batsewa da asibitoci da wuraren ajigawar waki suke yi. Papa Roma Emeritus Benedict na 16, wanda ya jagoranci majami'ar Katolika na tsawon shekaru 8 kafin ya zama Papa Roma na farko da ya yi murabus a cikin ƙarni 6, ya rasu a yau Asabar, yana da shekaru 95 a duniya.
To masu raro, da haka ne muka kakashin shirin namu na yau, sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Lahadi, inda za mu kamu ku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da kuma babu ya kuma mukiyar wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfi Lahashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.